sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci, da masu azumi kuma barka da shan ruwa. A yau Talata 20 ga watan Afrilu shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu. Muka sake dawo muku a cikin shirin namu na yanzu. Za mu kawo muku rahoto na musamman akan margayi tsohon shugaban kasar Chadi Idris Deby da Allah ya rasuwa a yau, wanda zai maye gurbin rahoton mu na musamman da muke kawo muku daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Bayan nan sai mu kawo muku rahoto akan muhimmancin haɗakar likitocin mutane da na dabbobi don kawo sauki ga bincike. Bayan nan sai mu kammala shirin da labaran wasanni. Kana da nasiha albarkacin wannan watan na Ramadan. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran. Rundunar sojin kasar Chad ta ce an hallaka shugaba Idris Deby a wata fafatawa da ƴan tawaye, wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka na tsawon shekaru 30. Da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati a yau ɗin nan Talata, wani mai magana da yawun rundunar sojin ya ce Deby ya mutu ne sanadiyar raunukan da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagagen daga. Wata kungiyar ƴan tawaye mai suna Dakarun Kawo Canji da Haɗin Kai a Chadi ta dada dannowa daga arewacin ƙasar a ƴan kwanakin nan a ƙoƙarinta na dosar Injimina babban birnin ƙasar. An rushe gwamnati da majalisar dokokin ƙasar. Kuma mai magana da yawun rundunar sojin Azim Barandowa a Guna ya ce majalisar mulkin soji za ta jagoranci ƙasar na tsawon watanni 18. Kuma dan marigayi shugaba Deby mai shekaru 37, janar Muhammad Idris Deby Itno, shine zai jagoranci majalisar ta mulkin sojin. A halin da ake ciki kuma, ofishin jakadancin Amurka a birnin Injimina ya umarci ma'aikatansa da su nemi mafaka ganin cewa ta yiwu a fuskanci tashin hankali. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta nuna goyon bayanta ga wani kudirin doka na majalisar wakilan Amurka mai neman a maida birnin Washington DC jihar Amurka ta 51. An ɗau lokaci mai tsawo, mutanen birnin Washington DC masu yawan 700,000 ba su da cikakken wakilci a majalisar dokokin tarayyar Amurka, a cewar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi a wata takardar bayani a yau ɗin nan Talata. Ofishin ya ƙara da cewa wannan karɓar haraji da ake yi ba tare da mutane sun samu cikakken wakilci ba, da kuma kin amincewa masu zama ƙarƙashin gwamnatin jiha tasu ya saba ma aƙidar demokaradiyya wanda aka gina ƙasar a kai. Kudirin dokar mai suna HR 51 ya tanaji birnin Washington DC ya ci gaba da zama babban birnin tarayyar Amurka, a yayin da kuma mazauna cikin birnin za su samu cikakken wakilci a majalisar dokoki a karon farko. To sai dai ƴan jam'iyyar Republican na adawa da kudirin da cewa ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar, wanda ya tanaji ƙirƙiro gundumar ta Colombia a matsayin ta tarayya. Kuma sun yi tayin wani tsari inda mutanen da ke cikin gundumar za su iya kada ƙuri'unsu ga wakilai a jihohi makwabta. Hukumomin lafiya na Amurka na dada tsananta bincike kan allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin harhaɗa magunguna na Johnson & Johnson ya ƙirƙiro. Dr. Rachel Walensky, Daraktar Cibiyar Yaƙi da Cututtuka Masu Yaɗo ta Amurka CDC, ta faɗi jiya Litini cewa cibiyar na nazarin ƙarin rahotannin da aka samu na waɗanda suka samu matsaloli masu yawa bayan amsu zagaye na farko na rigakafin. Walensky ta gaya ma manema labarai a yayin wani taron manema labarai a fadar White House cewa cibiyar a ta bakinta na da ƙarfin gwiwa ganin cewa adadin waɗanda suka fuskanci matsaloli bai da matukar yawa to amma duk da haka zamu zuba ido kuma muna kan duba abubuwan da ke faruwa masu taya alƙali yanke hukunci sun ci gaba da gabatar da shawarwari a yau dinnan talata game da shari'ar tsohon jami'in yan sandan Minneapolis Derek Chauvin wanda ake zargi da kashe wani George Floyd wanda ke ɗaya daga cikin manyan shari'o'i da aka tafka a Amurka bayan da ta saurari ba'asi na ƙarshe jiya Litini tawagar masu taya alƙali yanke hukuncin ta yi wani zama na tsawon sa'o'i hudu inda mambobin tawagar suka fara tattaunawa wadda za ta kai su ga cin matsaya a yayin tattaunawa ta ƙarshe wani mai gabatar da ƙara ya zargi Chauvin da kashe Floyd wanda bakar fatar Amurka ne ta wajen sa masa gwiwa da ya akan wuya ya danne na tsawon sama da minti 9 amma shi kuma wani lauya mai kare wanda ake zargi ya ce Floyd ya mutu ne sanadiyar abubuwan da suka hada da shaye-shayen kwayoyi kuma shi Chauvin yayi amfani ne da irin dabarar da aka koya masu a aikin yan sanda wajen kama Floyd da yayi a watan Mayu a Minneapolis Amurka ta sake bayyana damuwa kan irin harkokin soji da kasar Russia ke gudanarwa akan iyakarta da Ukraine tana mai zargin cewa Russia ta girki sojoji waɗanda yawan su ya mafi na waɗanda ta girki yayin da ta mamaye Crimea shekaru 7 da suka gabata al'amarin ya mazarci haka inji sakataren yada labarai na headquarter tsaron Amurka ta Pentagon yayin da yake tattaunawa da manema labarai yana mai bayyana girki sojojin da Russia ta yi a halin yanzu da ta bakin sa abin tayar da hankali matuka ya kara da cewa a gurguje dai mun yi ta ganin wannan girki sojojin na ta karuwa yace lalle kam mun yi ta jin Russia na cewa wannan duk harka ce ta horar da sojoji amma abinda muke gani bai nuna cewa haka ne dalilin a zahiri ba
labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni shugaban kasar Chadi Idris Deby ya rasu a yau talata 20 ga watan Afrilun shekara ta 2021 sakamakon rauni da ya ji a jiya Litinin a fagen daga inda aka yi kazamin gumurzu tsakanin askarawan kasar da 'yan tawaye na kungiyar FAT a yankin arewacin kasar lamarin da ya sa aka kafa wani kwamitin rikon kwariya a karkashin shugabancin ɗansa General Muhammad Idris Deby wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma ya yi komuna da rahoto na musamman akan margayin
Idris Deby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille
kakakin rundunar mayakan kasar Chadi General Azem Bermandowa Aguna kenan lokacin da yake bada sanarwar mutuwar shugaban kasar Chadi Idris Deby ta kafafan gwamnati a dazu da hantsi yana mai cewa Marechal na kasar Chadi Idris Deby Itno ya rasu a yau talata 20 ga watan Afrilu a daidai lokacin da yake kokarin kare martabar kasa a fagen daga
il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatrié à N'Djamena.
Tani wannan al'amari ya fara daukar hankalin jama'a. Tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba ya sha ganawa da Idris Deby a lokacin da yake raye.
Allah ya bani dama in ga margayin shugaba Deby a cikin taron shugabannin kasashen Afrika ko kuma taron shugabannin yankin Sahel ko kuma taron shugabannin duniya gabaɗaya a lokacin da duk shekara suna zuwa New York taron majalisar ɗinkin duniya ko kuma ziyarar da shugabanni suke kai ma juna abinda na sani shugaban kasar Deby huska biyu ce a cikin kasar shi kwarar kula da jam'iyoyin siyasa suna kukan cewa milki ne da ya jima ya yi shekaru da shekaru suna ganin yanzu ana bibin ma zai je wajen wa'adi na shidda ne zabe da aka yi shekaran jiya. Wannan kasashen kungiyoyin horar hula na wannan kasar da jam'iyyoyin siyasa da wasu ma kungiyoyi na duniya suna cewa babu demokrasiya a cikin wannan kasa. Mutane da yawa an kame su, an rihe su, ba san inda suka kai ba, kuma wasu sun bace. Yannan huska ta biyu, shugaba ne mai kuzari habba iyaka. Yayi zarumta game da bada iyan caji su je kasashe da yawa don su taimaka yaki da ake da ƴan ta'adda. Bance yana da wani wari ba kamar shugaba wanda yayi kokarin sa na taimaka ma wasu kasashe idan yaki ya same su ko kuma ta'addanci ya haddabe su.
Jajircewar shugaba Dabi akan batun yaki da ta'addanci yasa masana sha'anin tsaro irin su Al-Qasim Abdulrahman ke kallon sa da kima.
Babban tashin hankali ne ya samu kasashen Afirka ta tsakiya da Afirka ta yankin Sahel saboda lacizo ne wanda ya daukan ma kanshi nauyi na taimakawa wajen kawo tsaro cikin yankunan nan gaba daya, kuma mutum ne mai magana guda, mutum ne mai karbar shawara daga sauran jama'a da sauran abokan aikin shi, shugabannin kasashe da sauransu, kuma mutum ne wanda ya sadaukar da dukiyar kasashe ma saboda neman zaman lafiya a Afirka, don ko sai abubuwa za su faruwa yanzu na asha idan ba a yi hankali ba, tunda in ka ga abubuwan da suka faru a Libya.
Idris Deby wanda ya rasu kwana daya bayan da aka bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa a karo na 6 yayin rayuwa irin ta mutunan da za a yi wa taken ba yabo ba fallasa, inji Abdul Idi na kungiyar FSCN.
Allah ya dan shugaba Idris Deby to ya aka zo an mutu soyi, kuma haka Allah ya kadarta. In ka dauka kasashe na yamma da Afirka sai da yawo da na Central Africa, mutum ne wanda dama shi ne da na hadi maka zancen demokrasiya amma bata zo ba, da ya samu bintiko man fetra a kasar shi sai ya mai da hankalin shi wajen makamai wajen sojina. Kenan wanda ka ga haka dama ba zancen demokrasiya demokrasiya ba, amma Idris Deby zancen demokrasiya. Kenan sai ya nemi makamai ya hori sojina, sai ya zama kamar shi ne garkuwa a kasashenmu a yaki da ɗan ta'adda. To ka gani ma cikin yakin ne ka san shugaba ne wanda dama soji ne, kuma dan banda ma sojin ne shugabancin shi bai hana shi ba zuwa busa daga bai shakkun ya tahi, tunda soji ne kuma yana da zuciyar ta soji. To ka ga dai wanga ta waye ya yi daidai da sanadin mutuwar shi. To abin da za a ce alhajikan ran shugaba Deby.
Mutuwar Idris Deby wani babban gidi ne ba wai ga kasashen Sahel kawai ba, matsala ce da ka iya shafar nahiyar Afirka gaba daya.
Ka san ake cewa ƴan maza irin gujiya ne sai an bambara a samu na kirkito. Gaskiya yanzu akwai matsala ga yankin Afirka ta yamma, akwai matsala ga yankin Sahel, saboda wanda ya kamata ya taka wannan rawa, misali kamar Najeriya ce ya kamata ta taka wannan rawa da shugabanta. To in ka diba su ma abinda suke ciki na kan ji alabai, to yana da wahala su taka wata rawa wadda ta shahi yankin ko ta zama uwa mabada mama bisa magana tsaro ta yankin. Kai an yi asara, an yi rishi babba, kuma Allah ya sa can ta yi mishin.
A ranar 4 ga watan Disambar 1990 ne Hafsan soja Idris Deby ya dare kujerar shugabancin Chadi bayan da ya kori Issen Nabre daga karagar mulki. Dukkan wani yunkurin kifar da shi ya tutura. Mutuwarsa wace ta zo wa duniya cikin yanayin bazata na tattare da babban darasi. Har ila yau ga tsohon ministan harkokin wajen Nijar Ibrahim Yakuba.
Ita mutuwa tana bisa kan kowa a kowace rana a kowane lokaci. Ba za ka sanin ba lokacin da za ka tahiya, ba za a baka shawara ba, kuma ba za a baka alamun ma da tana iya zuwa ba. Tunda inda ana cewa mutuwa tana zuwa ba zata, wannan mutuwa ta shirya a ce ta zo ba zata. Tunda kaga yau da sahi kafofin labaru suna ta bada labarin na cewa ya ci nasarar zaben da aka yi shekaran jiya. Har a cikin Injamina mutane ma suna ta nuna jin daɗi, wasu suna harbe-harben bindigogi na cewa sun yi nasara to kaga shi Allah ba ruwan shi da shagalin dan Adam lokacin da yayi niyya lokacin da yanke maka wa'adi to lokacin nan zai tabbatar da wa'adin nan zai karbi ranka kenan darasi na biyu shine duk wanda Allah ya ba nauyin al'umma ko ya ba nauyi komin karamta shi komin kalilan din shi balai nauyin shi kasa to ya zama ko da yaushe kana shirye da ka kyautata abin da yake da kyau a cikin gida ko a cikin waje da lokacin da mutuwa ta zo babu wani zancin za a yi daga baya sai a ce ko inda an sani da an gyara ko inda an sani da an yi kaza to lokacin da ake iya gyarawa yana lokacin da ana da rayuwa shugabanni masu jagorancin kasashen mu su yi kokari ko da yaushe a saurari duka ƴan ƙasa a haɗa kan ƴan ƙasa a sa mutane su bi hanya guda ka a rarraba kawunan su kuma ka a gwada mutane rashin adalci
dan kimanin shekaru 69 Idris Deby na daga cikin shugabannin kasashen da suka halarci bikin rantsar da shugaba Muhammad Bazoum a ranar 2 ga watan Afrilun da muke ciki a tsakiyar watan Maris ya ziyarci wasu sojan kasar Chadi kimanin 1,200 waɗanda suka yada zango a nan ya mai akan hanyar su ta zuwa iyakar Mali, Burkina Faso da Niger domin aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar ƙasashen jisan Sahel a ƙarshen shekarar 2019 zuwa farkon 2020 ya jagoranci wata gagarumar rawar dajin sojan Chadi a kewayen tafkin Chadi inda suka yi nasarar kakkaɓe 'yan ta'addan Boko Haram aƙalla 1,000 a shekarar 2008 daukin da ya samu daga Faransa ya ba shi damar mulkushe wani yunkurin ƴan tawaye sai dai kuma alamu na nunin Idris Deby ya mutu ne a wani lokacin da ake fuskantar tsamin dangantaka a tsakaninsa da shugabannin Faransa kasar da ta yi wa Chadi mulkin mallaka yayin da dai bangare ƴan tawayen kungiyar FAT ke barazanar kutsawa birnin N'Djamena a yanzu haka tuni aka kafa wani kwamitin rikon kwarya mai alhakin tafiyar da lamuran mulkin kasar a ƙarƙashin shugabancin ɗaya daga cikin ƴaƴansa General Muhammad Idris Deby mai shekaru 37 a duniya wanda har izuwa jiya ke jagorancin rundunar dogarawan fadar shugaban kasa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to ubangiji Allah ya mishi rahama daga batun na mutuwa sai kuma na lafiya Masana kula da lafiya a Najeriya sun bayyana da buƙatar gaggawa da ake da ita ta amfani da tsarin binciken kiwon lafiya na haɗin gwiwa tsakanin likitocin dabbobi da na al'umma domin sauƙaƙa gano cuta da maganinta wanda a cewarsu zai iya taimakawa da kuma sauƙaƙa binciken cututtuka daga jihar Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da ƙarin bayani
Binciken hukumar lafiya ta duniya ya tabbatar da cewa akalla akwai cututtuka 500 waɗanda ke kama jama'a kuma akwai tabbacin cewa daga dabbobi ne suka samu asali wannan ne a cewar likitoci yasa wasu lokuta akan samu jama'a da wata cuta a yi ta bincike da shan magunguna amma aka shawo kan cutar Professor Abdulkadir Usman Junaidu likita ne na dabbobi wanda kuma ya gudanar da wani bincike akan wata cutar dabbobi wanda ke kama mutane mai suna bakale
wannan cuta idan ta kama mutum za ka yi tsammanin malaria gare ko typhoid duk alamun su guda sannan wasu suna da malaria suna da typhoid kuma suna da wata cuta wani yana da malaria da wata cuta ta brucellosis wani kuma yana da typhoid yana da brucellosis kuma abin bakin ciki mun shi duk asibitocin mu da an Najeriya na mutane ba su da kayan aikin da za su binciki wayannan cututtuka mutum ya zo ya ce yana da malaria an yi ta bashi magungunan malaria a taccen zamai kai ta sha babu lafiya babu dama so ne an koyi binciken da ya kama da yi an kai shi za a gano cewa wayannan cututtuka suna nan tare da mu
akan haka ne likitocin ke ganin cewa ya kamata Najeriya ta tafi tare da sauran kasashen duniya a wannan haujin
ai yanzu duniya gaba daya abin tin ka hauje shi musamman kasashen da shi at one health don hakan ga duk inda ka ga sun ci gaba sun yi amfani da wannan one health domin in ba su yi ba aikin banza ne ko kai treatment din mutane idan baka tuntun da dabbobi nan ba aikin banza ne don za kai ta kashe kudin ka barkatai baka san abin da ke damu su
bisa ga lura da cewa ba da jama'a bane hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya ta bayar da bayanin sake ɓallar cutar mura tsuntsaye a wasu jihohi a daidai lokacin da ake cikin cutar murar mashako ga kuma yawan amfani da shan kayan sanyi da jama'a ke yi musamman masu azumi wanda shi ma yakan kawo kamuwa da mura to koyar likitocin mutane ke ganin wannan batun na gudanar da binciken kiwon lafiya na hadin gwiwa. Dr. Awal Ahmad Musa ya ce abu ne mai kyau
saboda zai taimaka a yi saurin gano inda matsalar take. Kaga yanzu misali idan aka samu laboratory wanda likitoci na mutane da na dabbobi scientists din su za su dauki sample na mutane a dauki sample na dabbobi a taho a gwada a lab guda, kaga in akwai mutum wanda ke da wata rashin lafiya kamar irin wannan avian influenza murin tsuntsaye, to za a yi saurin gano matsala kuma a warware ta. Abu ne da mun wanda ake yi a iyaka dai watakila babu lab ko guda a ko ina, so in aka yi irin wannan aka samu wannan hadin gwiwa a wuri guda su yi aiki tare zai yi saurin taimakawa a gano wannan matsala.
Kasancewar akwai cututtuka na mutane da dabbobi masu nuna alamu iri daya, likitoci ke shawartar jama'a da a rinka dauka matakan gaggawa da zaran an lura da alamar wata cuta domin saurin samun mafita ga wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To yanzu kuma bar mu je ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Labarin wasanninmu na ranar yau zai soma ne da jamhuriyar Niger, inda ake mako na 20 na Super League da kwallon kafa na wannan kasar. Kuma an yi fafatawa tsakanin AS Garde National de Niger da Racing Football Club, dukansu na babban birnin Yamai, akai banza da banza. Espoir ta da magaram zandar ta wa AS Police ta mai 2-1. Jangwarzo Football Club ta baradi ta shaka shi a gida a hannu AS Fan ta Zozoji. Ci hudu da nema GS Adar ta tawa a gida ta shaka shi a hannu AS Douane ta Custom da ci 2-1. Sai Iranian Football Club ta Arlette da ta yi banza da AS Nijelek, yayin da AS Unidep ta shaka shi banza da ɗaya a hannun Sahel Sporting Club ta wambar Nyamai. Sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da tawa Olympic Football Club 2-0. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Niger na Super League, ta farko ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 45, ta biyu ita ce AS Nijelek da maki 36, ta uku Espoir ta Zandar da maki 34, ta hudu ita ce AS Garde National de Niger da maki 33, AS Douane ta biyar ce da maki 33 ita ma, sai AS Fan tana matsayin ta 6 da maki 26, yayin da Irana ta Arlette take ta 7 da maki 24, ta 8 Jangwarzo ta Maradi da maki 24 ita ma, ta 9 Sonidep ita ce ke da maki 23, ta 10 Racing da maki 23, ta 11 Sahel Sporting Club da wambarin Yamai da maki 20, sai Olympic ta 12 da maki 20, ta 13 ita ce AS Police da maki 18, ta 14 Kudal ta baya ita ce GS Adar ta tawa da maki 17. Yanzu haka dai an tashi da wani labari ko mu ce wata sabon girgiza da ta bulla a sha'anin wasannin kwallon kafa na nahiyar Turai, inda kungiyoyi 12 suka koma gehe suka girka wata sabuwar kwambala da ake ce ma Super League ta Turai, wadda za ta yi kisantaka da Champions League ta Turai din. Yanzu haka kungiyoyin sun hada da kungiyoyi guda 6 na Ingila da suka hada da Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea da kuma Tottenham, sai kuma kungiyoyi guda 3 na kasar Spain da suka hada da Barcelona da Real Madrid da Atletico Madrid, sai kungiyoyi guda 3 na kasar Italia da suka hada da Juventus, Milan AC da Inter Milan. Waɗannan kungiyoyin sun kirkiro da wannan gasar ce ta Super League ta club ta Turai da za ta yi kisantaka da Champions League din, saboda dallan samun isassun kuɗaɗe a gasar da suka ce ba sa samu yanzu a Champions League na nahiyar Turai. Sai dai to din kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA ta yi barazana hana yan kwallon kafa da za su shiga wannan kwambalar da waɗannan kungiyoyin 12 suka kirkiro, za a hana su su buga kungiyoyin kasashen su kwallo da suka hada da kofin nahiyar Turai Euro da kuma kofin duniya na kwallon kafa da FIFA ke shiryawa da ma kofin duniya na club na kwallon kafa din. Shugaban kungiyar kwallon kafa na Real Madrid shine sabon shugaban wannan sabon kawance na club din na Turai na kwallon kafa, club din da ake tsammanin shigar su a nan gaba a cikin wannan sabon kawance. Sun hada da Bayern Munich ta kasar Jamus da PSG ta kasar Faransa, ko da ke har yanzu wasu ce uban ba game da wannan lamari. Tun da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da Prime Minister kasar Ingila Boris Johnson suka yi watsi da mayan Allah wadai da kafa wannan sabon kawance na club na kwallon kafa na nahiyar Turai da suka
ce barazanin ne ga tafiyar sha'anin kullun kafa a nahiyar Turai din hasali mamagoya bayan kungiyoyin kullun kafa na kasar Ingila sun yi waci da wannan kawancan da suka ce an girka kuma zai kawo wani ashigil ga tafiyar wasannin kullun kafa da armashin su a nahiyar Turai da ma duniya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni, jamhuriyar Nijar.
Dai wannan lokacin zamu kawo muku nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan daga bakin malamai.
Nana Aisha daliba ce a makaranta ta Islamiya ta mata a nan da magaran. Kowa ya san azumi abu ne mai muhimmancin gaske, abu ne wata ne mai falala, abu kadan in kika aikata alheri a cikin wannan wata alherai za su biyo ki daban-daban kashi-kashi. Kuma wannan makaranta da muke yi mu musamman ma kaman dalibai na fuskan ma'aikato na jarida, menene saboda akwai shirye-shirye da dama da muke a gidan kafafan yaɗa labaru, muka ce ya kamata kenan wanda suke bada labaru ne ko kuma wanda suke shirye-shirye ne ya kamata a ce suna cikin makarantu daban-daban su san abin da Allah ya faɗa, su san abin da annabin Allah ya ce. To shi yasa muka bada ƙarfi muke wannan karatun yau. Alhamdulillah shekaru kaman 2 zuwa 3 nan makarantun namu kaman mu ce malaman tamu babba abubuwa da dama da take shiryawa, kuma bangare-bangare reshe-reshe shi na makarantu sai a ga ya mata dalibai a ce su kowa ya kawo kokarin shi ya kawo gudunmuwar shi abinda dai yake iyawa daidai gulgudo daidai kari. Kin ga misali kaman muna gama kaya tufafi a gangama dukkanin dalibai kowa ya kawo da nashi da na ƴaƴan shi akai a taimakawa gajiyayyu masu karamin kari. Akwai kuma inda bangaren da ake kula ma marayu musamman, akwai wanda dalibi daya sai a ce ya dauki marayi daya zuwa sama abinda dai karhin shi zai iya dauke shi ma dindindin ya rike ko kuma ya rika kulawa da shi ko kuma ya rika kulawa da rayuwar shi ko wani askin shi ko wani takalmin shi da sauransu. Kenan ana gangama kudi saboda a taimaka ma yara marayu wanda karhin su bai kai ba kuma babu wanda suke kulawa da su. Kin san taimakon marayi aka ce Allah subhanahu wataala shine zai biya mutum.
Da haka muka zo ga shirinmu na karshe, labaran duniya a takaice.
Dundunar sojin kasar Chadi ta ce an hallaka shugaba Idris Deby a wata fafatawa da ƴan tawaye wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka na tsawon shekaru 30. Da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati a yau din nan Talata, wani mai magana da yawun rundunar sojin ya ce Deby ya mutu ne sanadiyar raunukan da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagagen daga. Wata kungiyar ƴan tawaye mai suna Dakarun Kawo Canji da Haɗin Kai a Chadi ta dada dannowa daga arewacin ƙasar a ƴan kwanakin nan a ƙoƙarinta na dosar Injimina babban birnin ƙasar. An rushe gwamnati da majalisar dokokin ƙasar, kuma mai magana da yawun rundunar sojin Azim Barandowa a Guna ya ce majalisar mulkin soji za ta jagoranci kasar na tsawon watanni 18. Kuma dan marigayi shugaba Deby mai shekaru 37 janar Muhammad Idris Deby Itno shine zai jagoranci majalisar ta mulkin sojin.
Masu sauraro, da haka muka zo ga ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar Kabaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu sauke da wasu rahoton nan. Kada dai ku manta za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye a shafinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da dumdumunsu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatan ku kwana lafiya, mu kuma mu sha ruwa lafiya nan da kimanin sa'o'i 4 da rabi. Peace, salam.